Na bismillahir rahmanir rahim. Bisa ga karatunmu na wannan littafi Al-Fusul fi Siratir Rasul, fi iktisari Siratir Rasul na babban malami Ibn Kathir. Muna nan zamu tashi ne insha Allah subhanahu wa ta'ala faslun fi mab'athihi sallallahu alaihi wasallam. Haka ne? Faslun, wannan fasali malam ya fitar mana da shi ne domin yayi mana bayani akan mab'athihi, watan lokacin da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam ci gaba da cewa walamma arada Allah ta'ala rahmatal ibadi, yayin da ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya nufanci mu bayin sa rahama, wa karamatuhu, haka ne ko, wa karamatuhu, da kuma daraja da kuma karamcin nan nasa, bi irsalihi ila alamina, da ta aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga halittu gabaki daya, hababa ilaihi alkhala, ubangiji Allah subhanahu ta'ala sai ya sawantoma manzo sallallahu alaihi wasallam kebantuwa, ma'ana Allah sai cusa ma annabi sallallahu alaihi wasallam san ya rinka kebantuwa a waɗansu gurare na ibada. Fa kana yatahannasu fi gari hira, sannan ya zanto kuma yakan je ya rinka yin bauta a can kogon Hira, dangane da bautan, wani irin bauta yake yi? To malamai dai suna ta ƙari juna ilimin, sun ce a bautan annabin da ya zo ga kabaninsa, wani sun ce kaza. To amma dai an ce mana dai yana bauta ne, amma irin yanayin bautan dai ba kawo shi ba, dole ne mu imani da shi haka. Kama kana yasna'u dhalika muta'abbidu dhalika zaman, kun gani gashi, kama kana yasna'u dhalika, kamar yanda ya kasance yana aikata haka, muta'abbidu dhalika zaman, masu bauta a wannan lokacin. To kaga abu ne wanda yake bukatan mini, yake bukatan nassi karara akan cewa ga irin bautan da yake yi a lokacin, ma'ana yana addinin musulunci ne koko a'a, kun gane nan? Nan ibada ce wacce take kamar mu bahama fa gaskiya. To kama kan ai akwai masu bauta da yawa a gurbin, to ni irin bauta yake? To Allah ya mallai dai mana itlaki ne, amma dai yana bautan da Allah ya nufi shi ne aikata, wacce Allah ya yarda da ita kenan. Kama kala Abu Talib, kamar yadda Abu Talib ya ce fi qasidatihi al-mashhura al-lamiya, cikin qasidan nan da yayi ta shi Abu Talib, wacce ta karike da take karikewa da lamiya a kowane baiti, wa thawrin wa man arsa sabiran makanahu wa raqin libirrin fi hira'in wa nazili, haka ne ko? Wa thawrin, nan wawan dannan bi hasabi ma qablaha, wa thawrin, sannan kuma da kogon thawr, inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake zuwa yake abin nan, ko kuma ta zanto wawul kasami wa thawrin, ko makamancin wannan, ya dai danganta da irin ma'anan da zai iya ingantuwa ne ita wannan dinin ta dauka, ko dai atafi ko makamancin haka. Wa man arsa sabiran idan kuma mun dauke ta kasami ne, wa thawrin, yana rantsuwa da wannan kogon thawr. Wa man arsa sabirin, da wanda ya tabbatar da dutsen sabir, arsa shine ai asbatahu makanahu, a wajen da yake. Waraqin libirrin, da mai hawan tudu, fi hira'in, zuwa cikin kogon Hira, wa nazili, da kuma wanda yake saukowa, watan da mai hawa har zuwa kogon Hira, da kuma wanda yake saukowa. Kenan yana bayanin yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake hawa yake saukowa yana bauta a wannan kogo. Faja'ahu alhaqqu, ana na shukran, fa faja'ahu alhaqqu, ana wannan hali ne sai ga gaskiya ya fado masa, wato ma'ana ba zato ba zamani sai ga mala'ika Jibril, wannan alhaqqu na mala'ika Jibril kenan. Fa faja'ahu alhaqqu, ana wannan hali ne sai ga mala'ika Jibril ba zato ba zamani ya zo wajensa, wa huwa bigari Hira, alhalin manzo sallallahu alaihi wasallam yana kogon Hira fi Ramadan, a cikin watan Ramadan. Wala ku min al-umri 40 sana, alhalin yana da shekaru 40 ne a wannan lokacin. Faja'ahu al-malaku, sai ga wannan mala'ikan ya zo masa, fakali lahu sai ce masa ikra kai karatu kai karatu kala manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce lastu bi qari'in ni ban iya karatu ba fagattahu fagattahu shikenan sai ya fagattahu fagattahu shikenan sai ya matse shi hatta balaga minhul juhuda har sai da ya sha wahala manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam na'am malaika jibril ya matsa manzon sallallahu alaihi wasallam har sai da manzon sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala summa arsalahu da kanin sai ya sake shi faqala lahu sai ya ce masa ikra kai karatu faqala aqala lastu biqari'in salasam sai manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi gaba da amsa cewa ban iya karatu ba ya fada ma malaika jibril har sau uku ko malaika jibril nan ce mishi yayi karatu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana bashi amsa da cewa bai iya karatu ba summa qadir kana sai malaika jibril ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda ki shine yayi halitta khalaqal insana shine wanda ya halicci mutum min alakin daga gudan jini ikra wa rabbukal akram kai karatu Allah kuma ubangijinka shine mai daraja ko kuma alhanin ubangijinka shine mafi daraja allazi allama bil kalam shine wanda yake sanar da alkalami allama al insana shine wanda ya sanar da mutum malami alam abin da bai sani ba faraja bi ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo da waɗannan ayoyi shine lamirin ha yarju ila al ayat ya dawo da waɗannan ayoyi tarjufu bawadirhu lafazin from bawadir bi ma'ana kalbuhu zuciyarsa na raurawa yawma tarjufur rajifa ko raurawa wadansu kuma sun fassara bawadir din nan da nama ne a wajen makoshinsa tana raurawa fala ayi hal dai ya dawo gida shi manzo sallallahu alaihi wasallam da waɗannan ayoyi cikin tsoro da firgici saboda ya ga abin da bai taba gani ba fa akhbar bi dhalika khadija radiyallahu ta'ala anha sai ya fada ma khadija Allah shaddada ita irin abin da ya gani din wa qala sai ce kad khashitu ala aqli haqiqa najima tsoron najima kaina tsoro aqli bi ma'ana kamar yanda yazo cikin ruwan bukhari da muslim ai laqad khashitu ala nafsi haqiqa najima kaina tsoron halaka fa tabattu fajima ta ta gari malam shi yasa duk idan zaka nemi aure kada ka taba neman wacce ba zaka samu natsuwa tare da ita ba ke ma haka in zaki nemi aure kake taba neman wanda ba zaki samu natsuwa tare da shi ba rayuwar ba ta da fadi ko mun wadata ko mun rashin wadata idan har zaki samu wanda ba zaki natsu da shi ba ba alheri ga auren shi ba zaki kare shi ta wajen ibada ba ta wajen addini ba zai zama ne irin na dabbanci zama ne irin na zamani to wannan ba abokin zama bane gaskiya haka nan kuma wacce duk ba za ka zauna tare da ita zama na ibada ba zama na dabbanci da zama na zamani sallah sai ta ga dama ko kuma ma ba za ta yi ba ma wasu sallolin ana binta sannan za ta fita unguwa saka kawai malam sai dan gele ina amfanin wannan abu ina amfanin wannan abu abu kuma sai abin da ta ga dama ta yi to ba alheri ta dai irin wancan nan mata ba addini ka gani to saboda haka dan uwa tsayawa za ka yi musamman ku dai da kuke maninyata maninyata tashi za ku yi cikin dare kai ta roƙon Allah ya Allah kai mun arziki da mata ta gari ke ma in ba ki da miji tashi cikin dare ya Allah kai mun arziki da miji na gari kana iya aikin alheri ka gabatar da shi ya Allah kai mun arziki da miji nagari ma'abucin addini kuma masanin addini wanda yake aiki da ilimin nan wanda za mu zauna mu samu natsuwa tare da shi shikenan rayuwar guda nawa ce ka gani to amma mun koyo yanzu akwai wani malami da ya karanta da WTC can makarantar mata Women Teachers College in ya gama karatu sai ya dinga tambayan yan mata yaya wai da Allah menene daɗi a rayuwa wannan zai ta ce aika samu shinkafa da wake lafiyayye da mai ga albasa kai ta ci shine dadi a rayuwa wanda sai ta ce ai ka samu miji da gida da mota ready made wanda kuma ta ce ka samu kaza duk waɗannan mata'ul hayatid dunya ne ka samu wanda za ku yi addini da shi ko ba shi da wadata a'a akwai addini za ku yi addini za ka taƙaru da kai ita ma za kai ma za ka ƙaru da ita ku zauna lafiya lau idan da shi za a ci idan kuma ba shi za a yi haƙuri har Allah ya kawo kai kuma in ka samu kai kai ƙoro ba za ka ba su ba ko wani saboda tsabagen ruwa roban man gyaɗa da shi ke kwana a daure a jikin shi idan za ta yi tuya ko za ta yi girki za ta zo ne wani kuma yana ƙarƙashin gado zai ɗauko da cokali zai auna mata man gyaɗan nan hai Allah sarki والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما to Allah ka sa mu dace to mu kuwa yanzu a an fi son ina ne za a huta ba kallon addini ina ne za ta samu hutu ba haka bane ba kuwa za a iya samun hutun a nan duniya amma lahira fa kaga matsala ce waye zai rike kifi bismillah ya san mutunci ke rike kifi bismillah da addini ko ba ma shi da ilimin addinin amma za a zauna lafiya lawa ayi addinin kuma daidai gurguru a samu yardan Allah a shiga cikin gidan aljanna shine abin aure ko da shi ko ba shi in dai zai kokari ya tsare miki haƙƙinki ai shikenan an wuce wannan guri to Allah ka sa mu dace mu ma maza muna da kwadayi a wacece gidan mai kuɗi masu da shi wanda za a kawo maka gara da yawa haka muke kallo to shi yasa kuma muke ta cin wahala nan da nan ana danyen aure shikenan sai ga kai an rabu ina fa'idan wannan abu to Allah shi shauta na'am fa tabbatatu sai ta tabbatar da manzo sallallahu alaihi wasallam wa qala sai ta ce abshir innaka yi bishara wato ina maka bishara kalla a'aha wallahi ina nan tsiwa da Allah la yukhzika Allah abadan Allah fa ba zai taba tozartar da kai ba saboda mene innaka la tasilur rahim wallahi kai kana sa da zumunta wa tasduqul hadith kuma kana gaskata magana na gaskiya idan an zo an baka an fada maka ita kana gaskata ta wa tahmilul kal kuma kana daura wanda yake ya zama liability ga mutane wato wanda yake mai rauni kana dora shi akan abin da ya dace ya dauka ko kuma irin wanda ya kasance mai rauni kana taimaka mishi ka agaza masa har ya samu karfafuwa ga kalman can wa huwa kallun ala maulahu ko wa tu'inu ala nawaibid dahri sannan kuma kana taimakawa bisa ga ainihin musibu na zamani idan sun fado a riwayan can Bukhari shi kuma wa tahmilul kal wa tuksibul ma'duma kana samar da abin da yake rasashe abin da mutane ba su da shi suna bukata a taimaka musu kana samuwa kana ba su wa taqrid dhaiba kana girma baki ko bako wa tu'inu ala nawaibil haqq kana taimaka akan musibu na gaskiya kaga Khadija yanda ta iya kwantar da hankalin mijinta sallallahu alaihi wa sallam ya samu natsuwa da kwanciyar hankali ashe kenan duk mijin da zaki sama komun dukiya in dai babu addini babu kwanciyar hankali to ba mijin aure bane wannan duk matan da zaka sama komun tanta komun kudin gidansu in dai babu kwanciyar hankali babu addini ba kwanciyar hankali ba matan ba matan aure bane ba mijin aure bane ba matan aure bane saboda haka ƴan uwa mu samu formula anan wannan kuma yana tabbatar da irin ɗabi'un manzo ne sallallahu alaihi wasallam gabanin mene gabanin annabtuka yana nuna mana ɗabi'un sa ne da halayensa irin waɗannan abin da ta Khadija ta faɗo wa tasdiqan min halahu afi haka ne ko fi awsafin ukhar haka ta kawo siffofi daban dangane da manzo sallallahu alaihi wasallam tana karfafa shi jamila masu kyau adatha wa dalisafu min akhlaqi sallallahu alaihi wasallam daga cikin siffofin manzo sallallahu alaihi wasallam wa tasdiqan min halahu sannan kuma da gaskiya ba da gaskiya daga gare ta ga shi manzon Allah watan ta yadda eh lalle shi din sakon Allah ne ta ba da gaskiya gare shi wa tathbitan da kuma tabbatar da shi supportan din sa wa ya'ana alal haq da kuma taimakon shi akan gaskiya fa hiya awwalu siddiqa lahu radiyallahu ta'ala anhu dan haka Khadija ita ce ta fara gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan sakon da Allah subhanahu ta'ala yake da shi wa akramaha kuma ita ce ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya karrama ta da wannan matsayi summa makasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kanin shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya dauki tsawon lokaci masha Allah irin tsawon lokacin da Allah ya so an yamkusa da ya zauna la yara shay an bai ganin wani abu na wahayi wa fatura an hul wahayi sai wahayi yanki fagatamma li zalika sai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi damu ya bakin ciki domin haka ba a mishi wani abu na wahayi wa zalika miraran haka kuma ya faru ne na'am wa zahaba miraran sannan ya tafi a lokuta mabambanta wato lokuta masu yawa liyataradda min ru'usil jibali din ya gangaro da ka kan duwatsu wato manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ta kokarin ya hauri ya hau dutse ma ya sako ya gangaro saboda damuwa yanzu kuma mala'ika bai sake dawowa ba wa zalika min shauqihi ila ma ra'a awwal marra abinda yasa rinka hakan kaman ya hau duwatsu ya gangaro dutse ya gangaro saboda begen abinda ya gani a baya wato bege da kwadayin to ina ma da mala'ikan ne ya sake zuwa masa saboda ya zo mishi da wani abu na ilimi yanzu an ba shi wata daraja da matsayin da dukkan halittu suna karkashin shi min halawa ma shahadu shahadahu na irin daddadan abin da ya gani min wahayillahi daga wahayin Allah ilaihi zuwa gare shi faqila sai aka ce inna fatratul wahayi tsawon lokacin da aka dauka wannan tsawon lokacin da aka dauka na wannan wahayi kanat qariban min sanataini ya kasance kusan yayi kusa da shekaru biyu shekara wahayi bai saukowa aw akthar ko kuma mafi yawancin haka summa tabaddalahul malaku da kanin sai wannan mala'ikan ya sake bayyanin tuwan masa bainas sama'i wal ard tsakanin sama da kasa ala kursiyin akan wata kujera me jami'in kursiyu karasi karasi watan kalma ce wacce take gashi ko binni da kauye an santa amma ko bijin bid ba ko wani zaka ya fado maka ita ba wa thabbatahu kuma ya tabbatar da shi yoban sharhu ya masa bishara bi annahu rasulullahi haqqin kuma shi da cewa shi manzon Allah ne na gaskiya shi mala'ika jibril ba ya tabbatar ma da manzo sallallahu alaihi wasallam cewa shi dan sakon Allah ne na gaskiya falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibrilu haka ne ko fariqa ne ko farqa na'am fariqa minhu ko wa zahaba ila khadija to fariqa minhu sai ya ji tsoron shi wa zahaba ila khadija sai kuma zuwa wajen khadija wa kala yace mata zammiluni kirifeni kuri kulillibeni dassiruni kulillibeni fa anzalallahu alaihi sai ubangiji Allah sai kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal mudaththir kum fa anzir ya kai wanda yake lilibe kum fa anzir tashi ka je kai wa'azi wa rabbaka fakabbir kuma ka girmama ubangijinka wasu ya baka fatahir sannan kuma tufafinka ka tsarkake ta so da waɗannan ayoyi ne aka bashi manzantaka wato aka aiko shi zuwa ga mutane ga baki da wa kanatul halul ula halu nubuwa wa iha halin da aka mishi wahayi na farko hali ne na annabtaka da kuma wahayi wato ma'ana a matakin farko da mala'ika jibril ya zo masa to an bashi annabtaka ne da kuma mafarin yin mishi wahayi summa amarahu Allahu fi hadhihi al-aya sannan sai Allah umurci shi a wannan nan ayar an yunzir qaumahu da yin mutanen sa wa'azi wa yad'uhum ila Allah kuma ya kira su zuwa ga Allah addinin Allah kenan ko fa shammara rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saqi taklifi manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya yayi kwafrin sa ya daura damara domin isar da sakon Allah wa kama fi ta'atillahi sannan ya tsayu wajen yin ma'alla biyayya a tamma qiyamin tsayuwa mafi cika yad'u ila Allah subhanahu al-kabir was-sagira ya rinka kiran mutane zuwa ga Allah wanda zarki ya tabbatar masa manya da kuma kanana wal hurra wal abda da 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 bawa wal rijal wal nisa maza da mata wal aswad wal ahmad da baki da fari fastajaba lahu ibadullahi min kulli kabila sai gashi an samu bayin Allah sun karba manzo sallallahu alaihi wasallam da kowace kabila insha Allah zamu dakata nan abinda Allah ya bamu ikon daidai karanta daidai Allah ya bamu ladan wanda ne kuskure Allah ya bamu da mu kuskure mai ya bamu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.